تنصب المصدر وهو الأصل بالفعل أو بالوصف أو بالمثل ومطلقا تعمله مكبرا مقدما كفعله لمدمرا وإن يضف يكمل ولو بمرتفع وحف فاعل هنا لا يمتنع المفعول له المصدر الظاهر إن جاء علة لحدث ينصب مفعولا له متحد وقت وفاعل فإن شرط يفوت بحرف تعليل قرن المفعول فيه وتنصب الأسامي المضمنة في وهي من أزمنة وأمكنة
أزمنة وأمكنة
بواقع من فعل أو ما أشبهه فيه وأبهم المكان كالجهة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saki saduwa a wannan rana mai albarka daren Lahadi a daren 15 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1442 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda daidai da 31 ga watan goma shekara 2020 miladiyyar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna At-Tuhfatul Wardiyya wanda ya shahara da Ibnul Wardi wato dan Wardi wanda babban malami ya rubuta Al-Allama Umar ibn Muzaffar ibn Umar ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta domin bayani akan usul na nahwu da kuma ka'idodi da kuma wasu manya-manya daga cikin matsalolin nahwu da har ma da matsalar sarfu wanda malam ya taba insha Allah ta'ala wannan darasi shine darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka wanda kusan kamar yanzu da muka yi rabin littafin ta fuskar shafuka darasin kuma da zamu fara a yau shine bayani akan abinda ake kira da al-masdar wa 'amaluhu masdari da kuma aikinsa me yake aiwatarwa domin masdar kamar yadda in mun duba al-awamil al-mi'atul jurjaniya da ta al-barkawiya duka sun kawo cewa masdar yana daga cikin awamil yana daga cikin awamil, saboda shi ma amil ne. To za mu ji menene aikin sa, sannan shi kuma menene amil a kansa, domin shi ma yana da amil, shi ma yana da abin da yake haifan masa da hukunci. To shi masdar, kamar yadda za mu ga malam ya kawo cewa wa tansibul masdara wa huwa al-asli bil fi'li aw bil wasfi aw bil mithli. Wa tansibul masdara, kana yi wa masdari nasba, wa huwa al-asli, kuma shi masdari shi ne tushen kalmomi gaba daya, shi ne tushe ga fi'ili ko kuma ga fa'al gaba daya, shi ne asali na duk wata sifa da za ka fitar. To masdari shi ne asali, dama kalmar masdar ma'anarta da Hausa shi ne mafarar abu, tushen abu, daga inda abu ya fara. Kamar yadda za a ce uwa ita ce masdari ga ɗanta, ko a ce iyaye su ne masdar ga ‘ya’yansu ta fuskar asali. Haka kuma garin da aka haife mutum shi ma ana kiransa da al-masdar, saboda shi ne tushe. Ko da mutum ya bar garin ya koma wasu garuruwa ya zauna ya samu ci gaba, ina ne tushe, ina ne asali inda aka haife shi. To shi yasa duk inda ka ga fi'ili, ko kuma ka ga ismul fa'il, ko kuma ka ga ismul maf'ul, ko kuma ka ga af'alut tafdil, duk waɗanga asalinsu tushensu shine masdari, shine masdari. Misali in ka ce daraba yadribu, idrib masalan, madrubun, daribun, adrabu, duk waɗannan asalinsu shi ne darban, duk daga darba aka fitar da su. So da haka daga darba aka fitar da daraba ya buga, yadribu, idrib, daribun, ismul fa'il, madrubun, ismul maf'ul, adrabu, af'alut tafdil, dukkaninsu an fitar da su ne daga darban. To shi yasa aka kira shi da masjid, domin shi shi ne ginshiki, shi ne asali. To kuma dole a yi magana a kansa, tunda akwai shi cikin Alkur'ani wurare da yawa. Illa iyaka akwai ismul masdar, suna ɗan da bambanci. Shi sharaɗin masdari ba za a ce kalma kaza masdari ce ta kalma ba, ko ta fi'ili kaza, dole sai in sun yi istiwa'i wajen harufa da kuma siffar kalma ɗin. Shi yasa za a ce daraba masdarinta darban, saboda da harufan da launin duka sun yi daidai wa daida. Jalasa sai a ce masdarinsa julusan ko jalsatan. Me yasa? Saboda duk harufan ɗaya ne. Qa'ada sai a ce qu'udan shine masdarinsa. Qama masdarinsa sai a ce qiyama. To wannan shine ka'ida ta masdari. Amma idan aka kawo fi'ili, kuma aka kawo kalma aka ce masdari ce, sai za akwai bambancin harufa, ko da kalma iri ɗaya ce, to wannan ba a kira ne masdari, sai dai a kira shi ismul masdar. Ko kuma sun daidaita wajen yawaita harufa, sai dai kuma kowane ma'anarsa daban, fi'ilin ma'anarsa daban, masdarin ma ma'anarsa daban, amman kuma suna da alaka. To shi ma wannan ba a cewa masdari ne gare shi na lafazinsa, sai dai ta ma'ana. Kamar yadda muka sha ba da misali, wallahu anbatakum min al-ardi nabatan, lafazin anbata fi'ili ne, nabatan masdari ne, amma ba na anbata ba, saboda haka a nan ya zama ismul masdar na anbata. Domin masdarin ambata shine imbatan, ambata yumbitu imbatan. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan, to wannan sai malamai suka ce nabatan bai cika sharuddan zama mazdari na ambata domin nabatan mazdari ne na nabata yambutu kuma Allah ba cewa yi nabata ba cewa yi ambata ku to wannan ba za ka kira shi da mazdari ba saboda harufan suna da bambanci akwai hamza a fi'ilin amma kuma ga nabatan babu hamza a farko babu ta to amma in ka duba kaga lafuzan ɗaya ne a lafuzan kai ba ɗaya bane ko kuma ma'anar kowanne daga cikin su daban-daban to za a kira shi mazdari amma ta ma'ana kamar jalasa sai a ce qu'uda ko qa'ada julusa to lafazin jalasa fi'ili ne ma'anarsa ya zauna qu'udan mazdari ne amma ba na jalasa ba saboda ba lafazin su ɗaya ba mazdarin shi na lafazinsa shine julusan jalasa ya jilisu julusa amma da aka ce jalasa qu'udan da wasu na kokarin bambancewa tsakanin aljulus da al-qu'ud wa in kana kusan zaka iya cewa abu ɗaya suke bayarwa amma akwai inda jalasa ake buƙatar ka ci akwai inda qa'ada ake buƙatar ka faɗa suna cewa akan ce qa'ada idan ya zan min julusin ne min qiyamin ne idan mutum tsaye yake ya zauna to sai a ce qa'ada haka wasu suka faɗa in zaune yake ya tashi zaune sai a ce jalasa jalasa min al-istija lokacin da kake kwance sai ka tashi zaune to a ka'ida za a ce jalasta ba za a ce qa'ata amma kana tsaye sai ka zauna to za a ce jalasa kenan kana tsaye kamata ya ce uqut ba za a ce ijlis sai dai min babil majaz min babi al-majaz za a cewa ya halatta amma al-afsah uqut ba ijlis ba dama al-julus min al-ibtija' lokacin da kake kwanci al-qu'ud shi ko min al-qiyam amma dukkanin su zama suke nufi to amma kuma Laraba su yi kokarin rarrabe to amma inda za a kira mazdari cikakken mazdari ya zanda lafazin da harufan da ma'ana iri ɗaya ne kamar wa kallama Allahu Musa takalima kallama yukallimu takalima takalima mazdari ne na kallama lafzan wa ma'ana ba bambanci ta fuskar lafuzan lafazin da kuma ma'ana to yanzu shi malam zai yi mana bayani akan wanga bangaren na mazdari lafzan wa ma'ana ba na lafazi ba na mazdari wanda yake ma'anan la lafzan ba kamar jalasa qu'udan qu'udan mazdari ne na jalasa ma'anan la lafzan kun bambance ko to sai ai kokari a kula da wa'anga abubuwa to shine asali to ka'idar saka ne masa nasba malai ce wa huwa al asli kuma shine tushi shine mi shine asali kamar yadda muka bada misali kuma wannan kusan duk da akwai sabani wannan shine ra'ayin al-basriyun da mafi yawancin aksarun nuhat mafi yawancin malaman nahwu sun ce mazdari shine tushi shine tushe daga reshi aka fitar da af'al aka fitar da sifa da sauransu su kuma al-kufiyun sun kasu kashi biyu wasu sun ce da mazdari da fi'ili kowannen su asali ne idan ka ce daraba darban to daraba ma asali ne darban ma asali ne ba wanda an ka fitar daga wani akwai wannan kaulin a mazhabar malaman kufa a makarantar nahwu ta malaman kufa akwai wanda suka ce kuma a fa'ili shine asali, daga fa'ili aka fitar da masdari. To duk wannan yana da rauni. Alqaulus sahih shine almasdaru huwa al'asl. Za mu ga hatta al-Hariri shi ma ya faɗi irin wannan magana. Akwai masu hardan mulha, me ya faɗa akan masdar? Yake cewa wal masdarul aslu wa ayyu asli wa minhu ya sahi istiqaqul fi'li wa awjabat lahu nuhatun nasba fi qawlihim darabtu zaidan darba. Yace wal aslu wal masdarul aslu wa ayyu asli, masdari shine tushe kuma haqiqanin asali shine dukkanin tushe, ma'ana komai, duk wani, duk wata kalma in ne kalma man ba harafi bace, to daga masdari aka fito da ita. In dai kalman nan mushtaqqa ce, to ai istiqaqin dinta ne daga masdari, masdari shine tushen ta. Sannan ce wa minhu ya sahi, daga shi masdari ya kai aboki istiqaqul asli, istiqaqul fi'il, daga masdari aka fitar da fi'il. Al-fi'il al-madi ne, al-fi'il al-mudari, fi'il amri ne, duk daga tushe. Kaga nan ba Ibn al-Wardi da ya faɗi wannan magana. Sannan ya ce wa awjabat lahu nuhatu, malaman nahwu sun wajabta a yi masa an-nasba, a yi mai nasaba. Ga shi ne, shi ne malam ke faɗa wa tansibul masdar, ka yi nasba ga masdari. Kamar kaga can cewa an kai wa kallama Allahu Musa takaliman, ba a ce takalimun ba, takalimin, sai aka ce takaliman. To za a gaya ma me ya kawo wannan nasaba ne. Sai ce ka kaulihim, kamar zancen da suke bada misali, darabtu zaidan darban, na bugi zaidu bugu. To darban na ƙarshe shine masdari, shine shine masdari. To wannan ra'ayi shine al-asah. Me yasa aka rijiyar da wannan ra'ayi? Malamai suka ce saboda shi masdari in ka ce darban ko ad-darb la yadullu ala shay'in illa ad-darb, shi bai nuni akan komai sai bugu. Amma in ka ce daraba yadullu ala ad-darbi fi zamanin makhsus, kaga an samu ziyada. In ka ce daraba yana nuni akan cewa an yi bugu kuma tare da ƙari, bugun nan ya auku a wani lokaci, to wanga ƙarin da aka samu ga fi'ili shi ya nuna cewa ba shi ne asali ba, wancan da bai da ƙari shi ne asali. Shi yasa aka rinjayar da wannan ra'ayi. To dama ya ce kai mai nasaba ko? Sai ce bil fi'ili, kenan amil ɗin masdari shi ne al fi'il. Da aka ce wa kallama Allahu Musa takalima, to kallama ɗin nan shi ne ya yi nasaba ga takalima, shi ya yi nasaba a kansa. Haka in ka ce darabtu zaidan darban, na bugi zaidu bugu, to darban ɗin nan mansubun ne, wanda ya haifar mai da wannan nasaba shi ne darabtu, wannan fi'ili. Sau da haka fi'ili shi ne amil ɗinsa. To wani lokaci kuma bil wasfi, sifa ma na iya zama amil akan masdari. An gani? Misali marartu bi zaidin qa'im, marartu bi zaidin qa'imin qiyaman, na biyo tagun zaidu, zaidun nan da a tsaye tsayuwa. To qiyaman ɗin nan masdari ne, amil ɗinsa shi ne ƙa'imin, ba bi zaidin da ya gabata ba. Marartu bi zaidin ƙa'imin ƙiyaman, ƙiyaman. Sau da haka ƙa'im wasfi ne, me ma'anar wasfi? Shi ne ismul fa'il, duk wani suna wanda ka nuni cewa wani ya yi kaza, da shi ake kira al-wasf. al-wasf. So da ka kace darabtu zaidan darban, to darabtu shine amil, shi yayi nasaba akan darban. Haka ikace marartu bi zaidin qa'imin qiyaman, na biyo tagun zaidu da atsaye tsayuwa. To qa'imin din nan shine amil akan akan qiyam akan shi, wannan shine abin da yake nufi. Abinci wannan sosai aw bil misli, bare dai mu kawo Qur'ani yana yawa kun fi fahimta ne shi wasu ne. Kamar ba da Allah ta'ala wasafati saffan, to saffan din nan mazdari ne, mazdari mansubun, me ya kawo masa nasba shine as-sifa wasafati, ina rantsuwa da masu sahu sahu. Saffan mazdari ne na saffa, to wasafati mazdari ne, ko dai ana nufin mala'iku ko ana nufin iskoki. To ina rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu, kaga ismul fa'il, to shi yayi nasaba akan saffa, shi yayi nasaba aw bil misli. Wani lokaci kuma mazdari zai yi aiki akan mazdari dan uwansa, kamar sayruka sayral hafisa mut'ibun, azamba nan sayruka sayra al hafisa mut'ibun, tafiyan nan taka mai gaggawa mai sauri, to tana kawo wahala. To as-sayra na biyu mazdari ne, sayruka sayra, sayruka shine mazdari na farko, saboda haka shine ami, shine ma'aikaci aka as-sayra na biyu. As-sayra mazdari ne kuma mansubun bi mazdarin misli. To shi ma wannan ya zo a Qur'ani, kila za a yi fahimta ko a suratul Isra Allah ta'ala yake magana yake cewa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura, haqiqa jahannama ita ce sakamakon ku sakamako kuma cikakke. To jaza'ukum mazdari ne, shine amil akan jaza'an nabiyu, duk mazdari ne. Jaza'u na farko mazdari ne, jaza'u na biyu mazdari ne na abinci abinda ake nufi. Jaza'ukum jaza'an, kaga na biyu marfu, na harko marfu'un, na biyu mansubun. To abinda ya kawo mana biyun nan nasba shine na farko, kaga al-mazdaru ya'malu 'ala al-masdari misli, an bayyanci abinda ake nufi. To shine bil fi'li wa kallama Allah Musa takalima, aw bil wasfi wa saffati saffa, aw bil misli jaza'ukum jaza'an. Kullu shay'in fil Qur'an, komai yana nan cikin Qur'ani. Alimahu man alimahu wa jahilahu, duk abin da kaje ana faɗa yana nan cikin Qur'ani. Qur'ani ake wahidi, ba wani abu wara al-Qur'an. To wannan shine abinda wannan baiti yake karantarwa. Mun fahimci ma'anan mazdari, mun fahimci kuma abubuwa guda uku suke yin aiki a kansa, ko dai al-fi'l, ko kuma al-wasfu shine ismul fa'il, ko kuma al-mazdaru mislu, mazdari irinsa. To wannan ke, to sai ce wa mutlaqan tu'miluhu mukabbara muqaddaman ka fi'lihi la mudmara, to ba haka yake aiki ba, akwai sharuɗa, akwai akwai sharuɗa da zuza ambata eh to amma kame ya miji sharuɗa sai ce wa tu'miluhu mutlaka kuma da kowace irin siga ya hito shi mazari to zaka aiwatar da shi yanzu shi aikin shi shi za a ga yama tunda an ce wa amaluhu ko to ya gama yi maka bayani da sharhi da komai akan mazari a cikin baiti guda to yanzu yi maka bayani akan amalun masdar shin mazari mi ina yake aiki akan mi yake aiki mu ambaci guda a baitin farko eh shine yana aiki akan mazari dan uwansa ko to sai ce wa mutlaqan ma'ana jaa mudafan ya zo ne tare da idafa wani lokaci akan yi idafan mazdar sannan sai yayi aiki ina misali fadin Allah ta'ala walaula daf'ul lahin nasa ba'dahum bi ba'd aw ta qira'a walaula difa'ul lahi akwai difa daf qira'a biyu ne ha yan ce daf'ul lahi min dafa'a yan ce difa'ul lahin nasa shi kuma min dafa'a ne yudafi dukkanin su masdarai ne to kaga anan daf'u mudafin ne ga lafzul jalala to kaga anan yayi aiki domin annasa mansubun ne me ka mai nasba shine al-masdar daf'u daf'u dinnan sannan wani sannan yana iya aiki kuma in yazo muna wannan wannan ma yafi qur'ani yafi kawo shi yafi kawo wancan amma dai shi ma mai tanwini yana da yawa kamar wancan misali da muka bayar dasu duk da can ya zama ma'amuli ne nan kuma ana so a yi maka bayani inda zai zama amil can duk ayoyin da mun ga karanta wa kallama Allahu Musa ta kalima wa safati safa jazaa'ukum jazaa'an mawfura duka nan ya zama ne ma'mul tuna ana magana inda zai zama ami inda zai zama ami shi yasa muka kawo wannan aya walaula daf'ul lahi nasa to yana aiki in yazo muna wannan kaba da Allah ta'ala inna zayyana samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakiba bisa wannan kira'a wanda suka yi nasba aka al-kawakiba kira'a ce ta shu'ba an asim akwai ta kira'a bizinatil kawakibi bil idafa bizinatil kawakibi inna wala qad zayyana minin inna zayyana samaa'a ad-dunya bizinatil kawakibi to akwai kira'a bizinatin al-kawakiba الكواكب دينن جمع كوكب مفعول به ني منصوب بماذا بمذ نزينا زينتين كغان يايمي يايا ايكي كبر ذاك فدا مثال اجبت ضرب زيدا كاي ناي مامايكي اجبت ضرب زيدا to abinda ma ibnu hisham ya ambata yace taho washi yayi aiki ma yana mai tanwini yace aka yasu ya hada cewa da kiyas amma yayi aiki yana mudafun to wannan aka sauri yafi yawa to haka kuma yana iya aiki in aka sa masa al alifu wal lam wani lokaci zaka ga ba idafa saba ba kawo shi muna wannan ba an samai menene al alif wallah kamar misali ajibtu darbu zaidan al arabci zaka iya fada haka ajibtu darbu zaidan ko kuma ajibtu min ad-darbi zaidan wannan yafi sauki ajibtu min ad-darbi zaidan. Zaidan dinnan maf'ulun bihi ne mansubun, me ka masa nasba min ad-darbi mai alif walla, to yace wanda yayi wa mutlaqan wadanga abubuwa guda uku suna haka ne. Ma'ana jaa mudafan aw jaa munawwanan aw jaa bil alif walla, duka ne tu'minu ka aiwatar da shi aiki. To sai sharuɗa mukabbara, sharaɗin masdari yayi aiki shine yazo mukabbari ba musaggar ba. In kai tasgirin sa to la tu'minu. Idan kace ajibtu duraibu to ba zai yi kace zaidan ba. Sai in ka shigar da harfin ta'lil lam, to wannan ya halatta. Ajibtu duraibu li zaidin, ajibtu duraibu zaidin, ko ajibtu darba amrin zaidan. Wannan in ka kawo shi da idafa ke, an fahimci abinda ake nufi? To shi ne mukabbaran, ka a kawo shi musaggaran in kai tasgirin sa la tu'minu. Amma malamai suka ce sai ka sa ma ma'mul ɗinsa harfu jarri shi ne lam. To in kai wannan wannan ya yi, kamar yadda muka ba da misali ajibtu duraiban, ajibtu duraiban li zaidin. Duraib mazari ne na darb, ad-darb. In za ka yi tasgirin sa sai ka ce duraib. Muqaddaman kuma yanzu ya gabace ma'amulin sa. Idan ma'amulin sa ya gabace shi to ba zai yi aiki ba. Ba zai yi. Misali baka cewa ajibtu zaidan darbun, ajibtu kuma kana nuhin wai darbun din nan shine amil akan zaid, to wannan bai. Ko kuma ajibtu zaidan darba amri, ajibtu zaidan darba amri, na yi mamakin bugun amru ga zaidu, to haza la yajuzu, saboda ka gabatar da ma'amul ɗinsa a kansa. Sai dai ajibtu darba amrin zaidan, sai ya zama mazdari shi ka fara kawowa, sannan ka kawo ma'amul ɗinsa, to shi ne muqaddaman ka fi'ilihi, kamar yadda fi'ilinsa ke yi. Kun san shi fi'ili yana iya aiki ko da ma'amul ɗinsa ya gabace shi ko? Ga faɗa Allah ta'ala fariƙan hada, fariƙan hada. To ai hada shi yayi nasaba akan fariƙan ɗin, fariƙan ɗin nan maf'ulun bihi mansubun ne, muqaddam. Me ya amil ɗinsa? Hada mu'akharun, wanda ya gaba ya zo daga ƙarshe. La mudmara, haka mazari bai aiki idan ka kawo shi dhamiri. Ka ambaci mazari sannan ka sake kawo dhamirin da zai komawa gare shi, to yanzu wannan dhamirin ba zai yi aiki ba. Misali ajibtu darban wa huwa amran, to haza la yajuzu, na yi mamaki bugun nan wa huwa amran, kana nufin huwa din nan shine nasaba akan amran, to wannan bai halatta. Wa huwa din nan yana koma zuwa ga ad-darb da ka ambata, ajibtu darban wa huwa amran, wannan la yajuzu. Shi yasa yace la mudmara, to wannan shine sharuɗan sa inda zai yi aiki. Wa in yudaf yukmalu walau bil murtafi wa hazfu fa'ilin huna la yamtani, to wani lokaci shi mazari ana idafar sa zuwa ga ismul fa'il, wani lokaci ana idafarsa zuwa ga ismul maf'ul. To idan an idafarsa zuwa ga ismul maf'ul sai a kammala shi da marfu'i shine fa'il. Misali, ajibtu darba zaidin amran, to kaga kumila bi murtafi'in. Me murtafi'in anan? Zaidin al-mudafi ilayhi. Ajibtu darba zaidin amran, to in kaga dama kana iya haka, to wannan ana ce masa kumila bi murtafi'in. Me murtafi'in anan? Shine fa'il. Dan waye bugu? Zaid shi ya duke amru. Amran shine ma'mul, shine maf'ulun bi. Wanda yayi aiki a kansa shine mazdari, wanda an kai idafarsa zuwa ga yau. To shi yasa yace wa in yudaf, in an idafan mazdari, to in kaga dama yukmalu sai a kammala shi aiki walau bi murtafi'in, koda da suna ne wanda yake marfu'i, shine fa'ili. Misali kace ajibtu darba zaidin amra, to wannan kumila bi murtafi'in. Amma idan an idafarsa zuwa ga fa'ili, ya zuwa ga ismul maf'ul aka yi idafarsa, to anan kaga kumila bi mansubi. Kumila bi mansubi. Misali kace ajibtu minani darba amrin zaidu, na yi mamakin bugun zaidu ga amru. Ajibtu darba amrin, amrin anan shine maf'ulun bihi. Kun ga sabanin waccan jumla ta dazu. Zaidun mu'akhkhar, wancan shine fa'il. To shi abin da yake nufi wa in yudaf yukmalu walau bi murtafi. To wani lokaci kuma in kaga dama wa hasu fa'ilin huna la yamtani, in kaga dama fa'ilin nan ma ka shafe shi, sai ka ce ajibtu darbun zaidan, shikenan. Madadin ajibtu darba amrin zaidan, sai ka shafe amru din, sai ka ce kai ajibtu darbun amra a zaidan. Kamar fa da Allah ta'ala au it'amun fi yawmin min masgar, it'amun mazari ne na at'ama yut'imu it'aman. To kaga it'amun marfu'un ne, me ina fa'ilin sa? Muqaddar, kaddara shi aiki an shafi shi. To ba dole ne a ambace marfu'in ba ko fa'ilin, in an gada ma ambace shi, in an gada ma kuma. Shi yasa wa hasu fa'ilin huna la yamtani, shafe wannan fa'ilin bai hanu a wurin malamai ba, kenan ja'izi ne, ya halatta. Ko kace ajibtu darba amrin zaidan, ko kace ajibtu darba amrin zaidun, darbun zaidan, ajibtu darbun zaidan, sai ka kawo shi bit tanwin, wanda wannan tanwini yadullu ala mahzufin, akwai abin da aka shafe. Me aka shafe? Shine fa'il. To wannan shine al-masdaru wa amalu. Mun ji mazari ko? To saboda haka ka kiyaye shi, takun allama. In ka kiyaye shi to zaka zama malami a masdari. To sai al-maf'ulu lahu, akwai wani suna da ake kira al-maf'ulu lahu, shi ma min babi al-mansubat. Dama mun gama al-marfu'at ko? Yanzu muna babin al-mansubat. Shine malamai ke cewa al-maf'ulu min ajalihi ko li ajalihi, al-masdaru zahiru inja illa li hadasin, yace yansibu maf'ulan la. To al-masdaru az-zahiru, mazari wanda anna zahiri ba zamiri ba, inja illa, duk sanda yazo a matsayin sabab, shine ma'ana illa an, duk sanda yazo sabab dalili, li hadasin na aukuwar aiki, to yansibu maf'ulan lahu sai yayi nasaba ga maf'uli din shi. Misali kamar kace ji'tu, ji'tu maza, ji'tu ijlalan laka, nazo dan in girmama ka. Ijlalan mazdari ne, maf'ulun ne lahu. Me yasa aka kira shi da maf'ulun lahu? Saboda shi addalilin aukuwa aiki kenan, ba dan in girmama ka ni da ko tahowa ba ne. Ko ji'tu ilaika mahabbatan, na zo ne zuwa gare ka don ɗaya soyayya kawai, ba don so ba, ba zan zo wajenka ba. To shi ne inja illata, inja injata illata, in ya zo a matsayin sabab don ya yi bayanin dalilin aukuwar wancan fa'ilin. To shi ne ya ce yansibu, zai nasba gami maf'ulan lahu, shi hadasin ɗin nan. Kenan ji'tu shi ne nasaba a kan ijlalan, shi ne nasaba a kan mahabbatan. Anan amil alfi'il alhadas, da alhadas da alfi'il duk abu ɗaya ne. Alma'mul shi ne almaf'ulu lahu, almaf'ulu lahu, wanda dalilinsa an kai aiki. Akwai misali shi a Qur'ani. To ina yake? Ina maf'ulun lahu yake a nan? Babu shi a Qur'ani? Mazari wanda ya bayyana dalilin aukuwar fi'ili, kamar yadda muka ba da misali. Ji'tu ilaika mahabbatan, ji'tu ilaika, ji'tu ijlalan laka. To ina mazdar? Ba fi'ilin kawai ba, ina mazdari? Babu aya? Kun shiru? Aha, bai yiwu a ce babu almaf'ulu lahu a Qur'ani. Ustaz, na baya alalaban muna aya. Subhanallah. Ina mazur? Samba. Ba wa wulun lahula ba, saffan saffa. Na'am. Wa ajiltu ilayka litarda. Rabbi litarda. To ba mazdari yayi. Litarda fi'ili ne. Mazdari muke nema. Malam ku yi shiru. Mazdar almaf'ulu lahu. Almaf'ulu min ajalihi, yadda wasu suke kiransa, wanda a dalilinsa aiki yau, ba dan shi ba aikin nan ba zai auku. Subhanallah. To a kawo misali na larabci. To hadisai ha? Ko tun da Qur'ani ya baya ba a magana hadisi? A kawo mana hadisi? Kan hadisai ga sunan da yawa barkatai. Na'am? Ban ji ba.
Ataitu harwala kan.
hal ne wannan ya shiga hali ne nan kun yi shiru to an ba da asami tun da dai abin ya zanu kowa halalaba koda biyan ne cikin Qur'ani ai al-maf'ulu lahu guda biyar a Qur'ani sun yawa ke eh ba su yawa ana samu muttahidai waqtin wa fa'ilin to sharadin shi fi'ilin yayi mai nasaba idan sun hadu ga abubuwa guda biyu da shi mazdarin da shi fi'ilin da shi al-maf'ulu lahu da fi'ilin nasu da aiki a kansa to shi da yace muttahidai su hadu su yi ittihadi shine haduwar su waqatin ga lokaci wa fa'ilin da kuma fa'il ya zan fa'ilin su guda kuma lokaci guda su kawo to sannan ne hadas din zai yi aiki a kansa kamar yadda muka bada misali a dazu ji'itu ilayka mahabbata ko ji'itu ijlalan laka to kaga ijlalan a da fa'ilin dami fa'ilin su guda shine tu ko ji'itu ijlalan duk dai mai aikin guda ne da mai girmamawa da mai tafiyar duka mutun ɗaya ne shine ad-damir damirul fa'il to dole a samu wannan kuma ya zan lokaci guda suka au eh an gani karkace misali ji'ituka amsin ijlalan laka al'ana ko gadan to haza la yajuz saboda karar rabi zuwan kadaban a wani lokaci sannan girmamawar taka ita ma ta kunshi wani lokaci a yanzu ya zan su auku lokaci daya su yi ittihadi akan lokaci kwaya daya sannan ya zama kuma fa'ilin su kwaya daya ne fa in shartun ya fut amma ya arasa wanga sharadi ko dai shi bai cancanta ya zama mazdari ba ko kuma sun samu bambanci wajen fa'ili ko lokaci to bai harfi ta'lilin kuri sai a gwamaya shi da harfu ta'lilin lam ta'lil shi maf'ulul li'ajalihi din an gani kamar kace ji'tu ilayka lil'ashabi ko wal ma'i ji'tu ilayka lil ma to bai halatta kace ji'tu ilayka ma'an ba saboda lafazin al ma'a ba mazdari bane haka bai halatta kace ji'tu ilayka al'ushba ba saboda lafazin al'ushbu ba mazdari bane to shi yasa sai ka sa mai lamun sai ka ce ji'tu ilayka lil'ushbi ko ji'tu ilayka lil ma'i ma'ana nazo wajenka don in samu ruwa nazo wajenka don in samu ciyawa in kuma lokaci ya bambance su to sai ka sa lamun misali ji'tu ilayka amsin izi ko lil ijlali laka al'ana to wannan ya halatta jiya na zo maka domin girmama ka a yanzu to duk sanda sharadin ya zan bai samu ba ba a samu cikakken shuruɗin ba to sai a shigar da lamu ga shi mazdarin to sai al-maf'ulu fihi yanzu mun ji al-maf'ulu lahu al-maf'ulu fihi shi kuma wanda ke nuni inda aiki ya au ko lokacin da aiki ya au don duk sanda an kai aiki akwai inda an kai shi akwai lokacin da an kai shi to lafazin da zai yi bayani kan cewa ga lokacin da aiki ya auku ko ga inda aiki ya auku shi ake kira da al-maf'ulu fihi wa tansibul asamiyal mudammana fi wahyamin azminatin wa amkina وتنصب الاساميه كاي نسبا ga wasu sunaye almudammana wa'anda suka kunshi ma'anar fi da za a cire sunayen a kawo labazin fi to da larabcin zai daidai to sune in baka gane ba wahaya sune min azminatin akwai sunayen da suna bayanin lokuta aukuwar aiki wa amkinatin akwai sunayen da wasu lokuta sukan zo su yi bayani akan inda an kai aiki misali na zamani wannan ana kiran sa da zarfu zamanin ko zarfu makani zarfu zamanin zarfu makani shi zarfu zamanin misali kamar kace sirtu laylatal khamis na ya tafiya daren alhamis to laylata dinnan masdari ne domin zaka ishafe shi ka kawo fi domin ma'anar sa mana fi laylatal khamis ko kuma sumtu shahara ramadan ko sumtu shahara in kaga dama ko sumtu shahara nayi azumin wata nayi azumin watan ramadana nayi azumin wani wata ko qumtu layla ko qumtu laylan nayi qiyamul layl duk wannan ana kiran sa da zarfu zamanin ko safartu farsakan wannan shi kuma ana kiran sa da zarfu makan farsakan mil uku shine farsahi agari ko jalastu amamaka ko kuntu wara'aka maka har ku jarri ya shek to saboda haka kaga amamaka yana bayani ina ni tsaya wara yana bayani ina ni tsaya al-layl yana bayani lokacin da nayi azumi lokacin da nayi kaza to shine yace bi waqi'in min fi'lin kuma wannan nasaba kana yanta ne da fi'lin da ya auku gare shi kuntu laylan to laylan dinnan mansubun ne me ka mai nasaba al-waqi'u fihi shine me tsayuwar da ta auku cikin dare ita ta yi mai nasaba sumtu shahara ramadana na azumunci watan ramadana shahar mansubun ne maf'ulun abin nan ne zarfu zamanin ne an gane shahar mansub me ka masa nasaba sumtu to sumtu din nan shine waqi shine ai kaga ciki ne ya au shi ya nuni kan cewa kenan ba a rajab kai azumi ko ba haka ba sanan shi ya nuna azumin nan naka ba na sati bane sati ɗaya ko biyu a'a na wata ɗaya ne au ma ashbaha ko abin da ya kama da fi'ili ma'ana mai aiki ira aikin fi'ili shine as-sifa kamar kace misali marartu bi zaidin qa'imin laylan na biyo ta gun zaidu mai tsayuwar dare ko marartu bi zaidin sa'imin shahara to da shaharan da laylan duka mansubai ne bi mi bil wasf qa'imin wasf ne don ismul fa'il sa'imin wasf ne don ismul fa'il to kaga ba dole sai fi'ili zayin amalu akan sama tunda dama an ce alwasu ya amalu amal alfi'l wanda dai za a yi bayani nan gaba to shine au ma ashbaha yana nufin alwasfu kamar da zaka ce qumtu laylan haka kuma zaka iya ce laylan dinnan mansubun ne bi mi bi qumtu To zaka cewa kuma marartu bi zaidin qa'imin laylan. To qa'imin din nan shine amil akan laylan. Aw ma ashbahahu fihi. Ko wanda ya kama da shi fi'ili. Wa abihim al-makana. To anan tunda dama yace akwai zarfu zamanin ko akwai zarfu makani. Shi zarfu zamanin in kaga dama kana ya kawo shi mukhassas. Me ma'anar mukhassas? Shine kai mai kaidi. Idan kace misali suntu shahara na azumunci wata, to wannan kai ibhami. To ne wata? Eh? Maka bayyana ba, amma in kace sai in kasa alif da lam, in kace suntu shahara, to wannan kai takhsis. Ko kace suntu shahara ramadan, kai takhsis. Amma in kace suntu shaharan, to wannan ana kiransa al-ibham don ka boye. Amma in kace suntu shahara ko sumtu shahara ramadan ko qumtu laylan, kai ibhami. Amma in kace qumtu laylatal khamis, to wannan kai takhsis. Ka ware daren da kai tsayuwa shine daren alhamis, ba daren juma'a ba daren lahadi ba. To shi zarfu zamanin kana da wannan dama. Amma shi zarfu makan, to shi ibhamin shaki, boye shaki, ba ne takhsis. Idan kace jalastu amamaka, amamaka ibhami ne, a gabanka. Don gaban nan tana ya dokar yamma ne, tana ya dokar gabas, tana ya dokar kudu, tana ya dokar arewa. Kawai dai shi dai ya zauna a gaba gare ka. Ko safartu wara aka, na yi tafiya baya gare ka. Baya gare ka din nan zai iya dokar ko wace jiha, ko ne bangare ko? Shi yasa ya ce maka kal jiha, ma'ana ka asma'il jiha. Akwai sunayen yankuna guda bakwai, akwai amam, akwai wara'u, akwai shimal, akwai fauka, akwai tahata, akwai yumnata, akwai yusra, guda bakwai. Amam gaba, kumto amamaka, akwai wara gefe, jalastu wara'aka baya kai, na zauna baya gare ka, akwai sama. Misali jalastu fauka al-kursi ko fauka as-satri, na zauna can saman rufin ɗaki. Sannan akwai tahata. Tahata ina misali, jalastu tahata sariri, na zauna ƙarƙashin gado. Sannan akwai yumnatan, dama, yusratan, hagu. To wannan shi da yake nufi da kaljiha. Su dama duk inda za su zo mu ba mai suke zuwa, ba a takhsisinsu. Saɓanin na zamani, shi na zamani kana iya takhsisi, kana iya kuma ibhami. In ka ga dama, shi yasa ya ce maka wa abhimil makana kaljihati. Amma su asma'ul makan ko zuruful makan ana ibhamin su, sai ce maka kamar sunayen bangarora guda bakwai wanda muka bada misali, amama, wara'a, shimal, kaza da sauransu. An fahimci abinda yake nufi? To wannan ana kiransa da al-maf'ulu fihi. Me yasa? Saboda sun kunshi ma'ana fi. In kace jalastu amamaka, ma'ana fi, akwai ma'ana fi wurin nan. Ai fi amamika. Haka nan in kace suntu shahara, ma'ana suntu fi shahara, ba wai watan ne ka azumta ba, a cikin wata kai azumi. shine abin da ake ne. Qumtu laylan, na tsayuwa wani dare. To ai ba dare ne ka tsayu gare shi ba, a'a fil layl, fi layl. To wannan shine a mansubai guda hudu da muka karanta tun daga al masdar mansub ne, al maf'ul lahu shima mansub ne, guda uku kai al maf'ul fi, sai dai in murarrabe mun ce akwai zarfu zaman, zarfu makan, sai ya zama guda hudu. Wani sati sai mu tashi da al maf'ul ma'ahu, al maf'ul al-maf'ulu ba'ahu. A bari a tabbatar da al-maf'ulu lahu an samu misalansa a Qur'ani. Ka amanta? Tunda mun kawo na mazdari, sannan shi al-maf'ulu fihi da ba bai da wahala. Kowa ya san zarfu zamanin, kowa ya san zarfu makanin, ga misalansu nan da yawa. Ko? To, duk inda ka ga lafazin al-yawm ko ash-shahr, to wannan duk suna ishara ne zuwa ga zarafi na lokaci, lokacin da aiki ya auku. Allah ta'ala ya taimaka. To da haka sai an yi hankuri da littafin, ba irin karatu ne wanda an ka saba da shi. Kamar in ka tsaya ka kwantar da hankali ka fahimta, to kuma kai ko shi ke ka riga ka gama da wannan babi. Nan gaba ko alfiya za a dauko a karanta shi, za ka gane abin da ake nufi. Allah ta'ala ya taimaka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.